Sada kunyata domin sa Fatima yalwata kin ga ja shugaba ya magajiyar shugaba jinjina gake
kai ki sayyida Fatima
ni ya shaye bo gurin me yabo yawar ziki fake ke rabo kin tantare ya ban shaye bo nazo ki bani sirrin yabo halin shugaba duka yana gake
sheke biki sauri ya sheke saki komai na dakin mallake ya batula komai yana gake
kai sayyida Fatima
sirrin ki shi ya samar da ni yau babu wanda zai ja da ni na baki kulliya tintini cutar jiki ki mun magani na na janna warke saboda ki
kin kazo kauna she take sagizo na so kina na bamban gazo mai ji ka ji na cikin batula na jazaba kuma na wasake
kai ki sayyida Fatima
ko an rage ki baya fiya wallahi babu shi ba wuya tausayin halin ki to tausaya samu cikar muradi a dole in kin tsaya a yado da ke
kai sayyida Fatima
Fatima
ya Fatima ki mun tallafi yana na gunki zan korafi ya rufa dan harbi sirinki ya de duk bukata na je bukatu gake
kai sayyida Fatima
kai sanin hawaye na kasa da kai mu da gare ki mu na kare kawai nake
bazan bi wanda bai bi ki ba madan da ke ba a ba mu ba nazo ki san hakika ina do ne a komai kawai da ke
yaumani masoyin ki ne me hidima ga yayan ki ne me ladabi ga me san ki ne karshen batu kawai falima mutuncin halarta yana gaje
labaiki saida fadima
fadima
matar hali sokar nabi yau san ki shi ya zam sababi yau san ki ya zamo sannabi baiti cikin baiti kai isa yau ina isan shan da yayi yake
labaiki saida fadima
na mautuwa na yi da kintini me kinki fadima ya bani ga zahiri cikin badini na jan zaba da ke fadima kana na yi siluki kawai da ke
ya fadima abin kitare sarka da sasari warware cutar da ke jiki na cire yana na fadima ramukan magauta da san kai kawai cike
yana nake kike sai kaunar ki maganin tausayi fata nake na kare cikin ki a fadima hannuwa rike
ki sai da fadima
ai kete cikin tajallin azal kaunar ki gumta zam halal sanin ki ya ga abdul jalal mai san ya samu sai shugaba fadima sai ya fake dake
ki sai da fadima
girman ki zahiri ne ashe ki tallafe ni zan durkushe wuta ta ki batula kashe a zuci san ki ki wanda shehna na fadima sana wansake
ki sai da fadima
Sibiya bu masoyinki ne aikin sana na aikinki ne ki so shi dan yana san ki ne ki ba shi tallafi tun da ya so ki har ka sida yake ki ki
sai da fadima
dan ke aska mu sai da fadima wanke mu dan ki ya halima raya mu dan ki ya hakima domin wajen ki sai da ali fadima ki mana do da ke
ki sai da fadima
ki saba ni ya fadima ki saji ni ya fadima da ke da shugaba kun kama na birgije ya batula sayin ta sara baitin yabo yake
ki sai da fadima
domin haram zami salihi domin ati ku ban intahi salamu na ki ne fadima na sani yana yana do da ki
ki sai da fadima
domin sharru ba dalibi domin da ma musubdin nabi domin da zulmai ladabi domin abin bati jane yana na fadima daga marike
ki sai da fadima
ai mai tambayar kuwa yayyabo Rabiu mai yaban sha yabo siri da madadi na so zubo ta ka kira ni zana amsa na na Fatima ramka cike
ya na na Fatima ramka cike
Labaiki Sayyida Fatima.